الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء وأن يمتي نا شاءك بوتى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه da 44 wanda ta daidai da ranar 4 ga watan 4 shekara ta 2023 ta miladiya zamu majalisi na 13 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alqur'an a cikin watan ramadan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau insha Allah zamu tashi aya ta 12 wa in jahadaka kafin nan da tambayoyi wannan tambayar farko din nan akwai bata bayyana sosai ba amma dai zan karanta ta wannan tace assalamu alaikum mallan tambaya ta ita ce ina jinin haila sai ya dauke da magarba a ranar kuma mijina ya tara da ni bayan kammalawa sai jinin ya dawo dan Allah malam menene hukuncin mu ni ban fahimta ba da ranar ne mijina ke tara da ita da magarbar bayan an sha ruwa sannan kuma sai jinin ya dawo sai to idan jinin ya dawo idan ya zo da sifar jini ne in ya zo da sifar jini ne na farko dai tukuna daukewar jinin da jinin ya dauke ta ga farin ruwa kuma bisa al'ada tana ganin farin ruwa idan ta ga farin ruwa wannan tsarki ne to idan abin da ya dawo mata idan fatsi-fatsi ne ko ruwan kasa-kasa to wannan babu komai tsarki wannan ba zai tasiri akan tsarkinta ba amma idan abin da ya dawo mata jini ne to wannan ya za ta hada shi tare da jinin da ya gabata cewa alama ce ta cewa al'adar ta taso ma jirkicewa taso ma canzawa saboda haka za ta dauke shi a matsayin a cewar wani jini din ne dangane da saduwar da mijinta yayi idan ya sadu da ita bayan ta yi wanka to ya sadu da ita a cikin tsarki dawowar jinin da yayi bai nuna kan cewa ya sadu da ita a cikin haila ba tunda sai bayan ya sadu da ita sannan jinin ya dawo dan haka babu wani abu a cikin abin da suka aikata na saban Allah wallahu ta'ala a'lam wannan dai shine abin da ya bayyana a gare ni na fahimtar tambayar in kuma ba haka bane tana sauraro sai ta turo da gyara akan tambayar to sai kuma wannan shi kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da wannan lokaci ina maka fatan alkhairi amin uhibbuka billah ahabbaka alladhi ahdartani li ajali malam dan Allah ayi jan hankali akan masu saka videos dinku a TikTok suna saka videos dinku na wa'azi sai su saka background kida a cikin video din wanda kidan nan waƙoƙi ne na arna wasu ma promoting ilimin menene promoting suke yi kamar waƙar Miro on the wall ga shi je kayi magana akan lahul hadith dan Allah malam ayi jan hankali akai eto gaskiya waɗanda suke sanya clip na malamai kuma su sanya background na music wannan cin amanar ilimi ne wannan cin amanar ilimi ne kuma su ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wala talbitul haqqo bil batil kada ku cutsanya ƙarya tare da gaskiya wa'azi gaskiya ce wannan waka kuma ƙarya ce kuma Allah ya hana cutsanya gaskiya da ƙarya dan saboda wanda yake so ya ji wa'azin ka tilasta shi sai ya ji waka ka tilasta masa sai ya ji saban Allah to wanda yake kuma wannan shiga cikin haƙƙin sa ne sannan kuma ba wai abinda malamin yake faɗa za a duba ba yana abinda yake ta'biri akai watakila yana fassara ayan ko yana fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kun ga masu irin wannan sun ga ya dace maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto an haɗa ta an cakuɗa ta tare da wato waƙoƙi irin na arna waƙoƙi irin na waɗanda suke wato ƴan kanzagin shaidan ya dace a sa su wannan ko kaɗan ba ganin girman Allah ba ne duk wanda ya ga girman duk wanda wato ya girmama alamomin addinin Allah to wannan hakika yana daga cikin tsoron Allah ne, a tsoron Allah da ke cikin zukata. Wannan lallai waɗanda suke wannan, tunda ba wannan ba wai abu ne wanda yake ta tilas ba, kai ne za ka sa wannan, kana da zaɓin kai. Yaɗa wa'azi alhamdulillahi hanya ce ta umarni da kyakkyawa, da hani ga mummuna, da kuma kira zuwa ga Allah jalla wa'ala. To amma kar ka je garin neman rana, garin neman lada, kuma ka je ka janyo ma kanka a saban Allah, saboda nau'i ne na yin izgili da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a kula. Sannan wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana, amin. Dakta, ya matsayin wanda ya yi kaki, ya haɗiye kakin nasa, ya azuminsa yake, a sha ruwan lafiya. To waye zai yi kaki in ban da kazanta, kaki ya fito baki sannan ya haɗiye shi. Idan mutum ya yi da gangan, to wannan sai ya rama azuminsa. Sai ya rama azuminsa, amma babu kafara. Amma idan ya yi ne bisa ya yi galaba a kansa, ya fito kafin ya tofar sai ya koma, ko bai gama shigowa bakin ba, amma ya fito daidai irin farkon makogaro sai ya koma, kafin ya yi kokarin fitar da shi har ya koma, to wannan babu laifi a kansa, saboda Allah baya tsora ma rai abinda ba zai iya ba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Domin in dai mutum yana mubalaga kan ya tsare azuminsa, ya tsare wani abu ya shiga cikin jaukinsa, cikin cikinsa, to wannan abin da ake nema shi ne dama wannan ibadar. Abin da kuma ya gagare shi, to Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne, mai jin kai. Wallahu ta'ala a'lam. Sunna a gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
الله تعالى يقول وإن جاهداك إذا سوء إياك سكا واتو مطامك سكا أنا تامك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أكن كي تاريا جني دا أبن دباك دا إلمي أكنسا شوايات شنشي أديدي تاشد الله واتو فلا تطعهما تو كذا كديس وتو كذا كديس أشتم ونا وصاحبهما في الدنيا معروفة كما وتو كيم مؤاملة دسو كيم مؤاشرة دسو وتو كزونا دسو أشتم راي والدنيا معروفة وتو تا هنيا وجدت الشريعة تا يبدل إذا تا أمن شيء إذا نواتو جرم ما وا دمتن تا وا دإسامة تكا وجن نجرتا دكما سادد دزمن شمسو واتبع سبيل من أناب إلي كما كبي حنير وندا يقوموا زوا غريني واتو أوجن أديني كرك بيسوا أدينه كب حنير وندا يقوم زوا غريني كتوحيدي دا إخلاص باعة. نعم. تو ذاك مسلمتا يوسف كان جن هوسا but you speak English? Okay, so you need to ask, okay. So, you are together? She's your wife. Okay, come both of you, come near to me. So, she said, you are hearing back from me, but you are not listening to me. She said, Ashhadu.
Ashhadu.
Repeat after me. Ashhadu.
Ashhadu.
An la ilaha.
An la ilaha.
Illa Allah.
Illa Allah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna. محمدا عبده ورسوله. You repeat in English after me. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. So now you are both Muslims. Your wife. What is your name? Okay, you choose the name Muhammad. What's your former name?
Michael.
So you are now Muhammad. And your wife, what is your name? Which name have they chosen for you? Hafsa. Muhammad. Okay, hadath da Malam Isad. Malam Isad. Malam Isad, muhimmatuka. Ni. Allah yace wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, wato kai mu'ashara da su, kai zamantakewa da su a rayuwar duniya ma'rufa, wato da hanya wadda take a bar yarda sananna a cikin shari'a. Wattabi' sabila man anaba ilay, ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni. Thumma ilayya marji'ukum, sannan ya zuwa gare ni makomarku take, wato da ku ga baki ɗayanku gare ni makomarku take, da kai da iyayen naka. Shi yasa ya zo da jami'i. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai in ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa a kan yadda kuka aikata shi. Saboda haka in dai har za a ba ku labari, ma'ana sannan kuma ne muku sakayya, domin shi ne fa'idar a ba da labari. Wato bayan Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da kyautata ma iyaye saboda girman haƙƙinsu, to kuma sai ya ja layi. Akwai inda wato biyayya a gare su wadda tana daga cikin jinsin kyautatawa babu ita, shi ne ba za a bi su ba a cikin bauta ma wani Allah ko yin da'a ga wani Allah, da'ar da za ta kai ya zuwa ga saba addinin, ya saba umarnin Allah. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga makhluqi a cikin sabawar wato wanda yake mahalicci jalla wa ala, akan a cikin saba ma Allah ta'ala wanda yake shine al-khaliq mahalicci. Wannan ayoyi guda biyu akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri a kan su wanda ya shafi shi yin nagarta ga iyaye, amma za mu takaita a kan abubuwa guda uku ko hudu. Na farko tukuna sababin saukar wannan aya. Hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, hadisin Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan, Abu Ishaq, cewa ya kasance mahaifiyarsa kowa ya san shi akan yawan akan kyautata mata, sai ta zo ta same shi bayan musulunta. Sa'ad yana saurayi lokacin da ya musulunta, ba magidanci ba ne, yana daga cikin samarin sahabbai da suka musulunta albarkar da'awar sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar shi ya kira su cikin musulunci. To Sa'ad uwarsa sai ta zo ta ce mata, ba ka ce kai addinin da kake bi an yi wasiya da kyautata ma iyaye ba? To ni kuma ba zan yi magana da kowa ba, ba zan ci ba, ba zan sha ba, sai ka bar addinin ka. Idan har na mutu za a yi ta aibata ka a can ka zamanto sanadiyar mutuwar mahaifi, wanda ya zamanto sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa. Saboda haka ka ɗauki kwana uku ba ta ci ba ta sha, har ta nemi wato har ta nemi tsanani ya yi mata yawa, tana nema ta halaka. Saboda haka sai ɗanta Umara ɗan uwan Sa'ad ɗin sai ya zo ya ce mata cin ga ita abinci ki kyale shi. Shikenan sai ta ci abinci kuma ta kama zagin shi Sa'ad, wato tana ƙine masa. Sai Allah ya saukar da wannan aya wanda ya nuna kan cewar wato babu da'a a gare su, kuma wanda ya nuna cewar idan akan bin Allah iyaye wato sun saki harshensu da zagi ko tsinuwa akan mutum, wannan ba za ta ci shi ba. To wannan hukunci ɗaya kenan, cewa wannan shine sababin saukar wannan aya. Na biyu, birrul walidain, kyautata ma iyaye wanda Allah ya yi wasiya da shi, bayan wasiya da gode ma Allah, bayan wasiya da wato yin tsayi da tauhidi da rashin shirka, yana daga cikin manyan ayyuka masu girma waɗanda suke ya zo a sahu na biyu bayan aikin da ya fi komai daga cikin ayyukan gaɓoɓi shine aikin sallah. A hadisin Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, sai ya ce as-salatu li waqtiha, sallah akan lokacinta. Qala thumma ay, yace sannan wace, yace birrul walidain, kyautata ma iyaye, yace thumma ay, sannan wanne, yace al-jihadu fi sabilillah, jihadi a tafarkin Allah, yace walaw ittazattuhu la zadani, da na nemi ya ƙara mun da ya ƙara mun. Kun ga muhimmancin nagarta ga iyaye. to sannan kuma za ku lura a cikin nan Allah madaukakin sarki ya kebance uwa da ambato yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sannan yace wa fisaluhu fi amay uwarsa ta dauke shi a cikin rauni bayan rauni sannan yayansa bayan wata biyu wajen yayi saboda yayi abu ne wanda da uwa da uba suke suna musharaka suna tarayya amma uwa ita ce kadai take goyen ciki sai ya nuna kan cewa tana da matsayi na daban to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan kamar yanda yazo a cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani a cikin sahihain cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati wane ne a cikin mutane ya fi cancantar in kyautata mu'amalar zamantakewa ta tare da shi sai yace ummuka yace thumma man yace thumma ummuka sannan mahaifiyarka yace thumma man yace thumma ummuka sai a na hudun ne sai yace thumma abuk sannan mahaifinka wanda ya nuna cewa uwa tana da haƙƙi uku na da'a kafin haƙƙin mahaifi to kuma wannan ma'ana ta nuna wannan shine maganar jumhurin malamai cewa haƙƙin uwa wajen kyautatawa yana gaba da haƙƙin mahaifi saboda wahalar da ta sha inda kamar a wannan akwai abubuwa wanda yake ita ce kadai dai daukan ciki da goyen ciki da haihuwa inda abubuwa guda uku sannan kuma wajen reno sai suka yi musharaka wajen reno da tarbiya suka yi musharaka da uba kaga sai ya zamanto tana da uku ita kadai sannan tayi tarayya da shi a nan hudun to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata haƙƙi uku kafin shi kuma aka bashi haƙƙi ɗaya to wannan abin da ake nufi ba wai cewa ake ka saba ma mahaifi ba dan ka bi uwa a'a wajen kyautatawa sai ka yi mata fiye da abu wato sai ka kaddamar da nata haƙƙi yayin muzahama yayin da suka haɗe kuma ya zamanto ba za ka iya yin jam'i ba tunda aljamu aula min at-tarjih idan haƙƙinta da haƙƙi idan haƙƙin mahaifiya da haƙƙin mahaifi suka zo tare to matakin farko da zaka duba shine kaga yadda zaka yi su duk gaba ɗaya baka saba mu kowanne ba shi yasa waɗansu ba su fahimci maganar Imam Malik ba da aka tambaye shi yace wani ya tambaye shi yace mahaifiyata ta umarce ni da nayi wani abu mahaifina kuma yace kada ka yi sai Imam Malik yace afai abaka wala afai ummaka wala ta'si abaka ka bi mahaifiyarka kuma kar ka saba ma mahaifinka to waɗansu sai suka fahimci cewa wannan ya nuna a wajen Imam Malik haƙƙin uwa da haƙƙin uba duk ɗaya ne babu fifiko a haƙƙin uwa bisa haƙƙin uba Ibn Hajar yake cewa wannan ku ba zahiri bane a maganar Malik to tunda ba maganar malamin mazhabarsa bane sai yace kada a ce ya fassara maganar malikiya da nasa ra'ayin sai ya shiru bai faɗa ba amma kuma ai a bayyane yake Imam Malik yana nuna kan cewa aljamu aula min at-tarjih kai jam'i ta yanda zai zamanto ka yi biyayya ga mahaifiyarka kuma baka saba ma mahaifin ba to kuma wannan ijtihadin da zaka yi gurgurdan ladan da zaka samu amma in har ya kama ba za ka iya jam'i ba to sai ka yi tarjihi don ka tashi tarjihi shine sai ka fara da haƙƙin uwa kafin haƙƙin uba shine in ba za ka yi jam'i ba wato kamar yadda ka'idar malaman hadisi take idan aka samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu to na farko sai kai jam'i idan jam'i ba zai yi ba to sai ka duba ka gani a wanne ne sai ka duba ka gani in ka san tarihi ka kaddamar da nasi akan manso in ba ka san tarihi ba kuma sai ka duba wanne ne yafi rinjaye wanne ne yafi karfi sai ka kaddamar da wanda yafi karfi shi kansa nasi wal manso din nau'i ne na tarji wato inda ba za ka iya hada biyayya gare su biyu ba a lokaci daya a fuska daya to sai ka kaddamar da ta mahaifiya kafin ta mahaifi kuma ka dauki wannan magana ta Imam Malik ya zamanto shine dustur ɗinka shine ka'idarka afai abak wala ta'si ummak ka bi mahaifi ka afai ummak wala ta'si abak haka yake afai ummak wala ta'si abak kai biyayya ga mahaifiyarka kar ka saba ma uwarka ai kai biyayya ga mahaifiyarka kar ka saba ma mahaifinka yanda duk zaka yi wannan kuma ya rage wannan ijtihadi ne wanda zaka yi haka bin yanda wajen yake ba wai ana nufin kuma wajen ba su abu a katifi ta su ba wannan wajen bayarwa aka biya mu kowa bukatar sa wani lokaci ai bukatar mahaifi ta fitin da daga baya ta sa din za a je a sake karba shi yana bada kudin cefane ita ko ba lalle a tambaye ta kudin cefane ba wajen dai kyautatawa da ita matuka wajen nagarta to ana kaddamar da mahaifiya akan mahaifi to amma wannan an kayyade shi da ɗa namiji ne ita mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ita a cikin mutane wanda ya fita haƙi ba mahaifiya bace hadithin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunan an-Nasa'i da musnad al-Imam Ahmad kuma Imam al-Hakim ya inganta shi Ibn Hajar yayin shiru yayin da ya riwayar hadithin yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'a wanne ne daga cikin mutane yafi girman haƙi akan mace sai yace zawjuha mijinta sannan aka ce wa 'ala ar-rajul a wajen namiji kuma fa yace ummuhu mahaifiyarsa saboda haka wannan ya sanya mana ka'ida ga namiji wanda yafi kowa haƙi akan ka bayan haƙin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine mahaifiya ga mace wanda yafi kowa haƙi akan ta bayan haƙin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine mijinta miji saboda haka haƙin miji har ya fi haƙin uwa ga mace na'am
ya hada gidan
shi miji a miji shi ya hada shi dai mahaifiyarsa ce ita ce mai girman haƙi ita ta kowa haƙi ita kuma mace sai ta gama da miji haƙƙin miji shine a gaba sannan haƙƙin uwa sannan haƙƙin uba wannan tafsiri ne na wannan hadisin na cewa wa zaka ji ko musamman muka lura shi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abu wannan hadisin namiji ne yazo ya tambaye shi saboda haka ba ka'ida ce ya faɗa ba amsa ce ga tambaya wanda namiji ya masa saboda haka babu cin karo tsakanin sa da hadisin Aisha radiyallahu anha bal ya fassara hadisin Aisha ne kan cewa wannan hukunci yake tsanta ga namiji ne amma ga mace haƙƙin mahaifi haƙƙin miji shine a ala shine a gaba saboda haka mata wato shi yasa suke shan wahala kuma shi yasa suke fuskantar wato fitina mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita sadaka saboda suna zaune tare da namiji aboki suna zaune tare da mijinsu suna cuɗanya tare wannan matsayin ba ka ganin sa da shi da jin nauyin ba kamar mahaifa ba saboda haka fitinar take da yawa a kansu ga girman haƙƙi a kansa to kuma ga cakuɗuwa da nau'i na raini da zai iya shiga saboda haka sai da tsoron Allah da kuma a sanya ma zuciya linzami da ilimi shine mace za ta kiyaye wannan haƙƙin tasira a wajen Allah shi yasa ɗaya daga cikin sababin da yake sanya mata suna yawan shiga wuta shine kufranul ashir butulce ma miji saboda butulce ma miji ne sauki ne ga mace saboda raini da yawan cakuɗuwa har sai ta manta da cewa shine yafi girman haƙƙi a kanta saboda haka sai a lura to sannan wannan hadisin kuma ga ya sanya mana wato iyaka kan cewa inda ba za a bi inda ba za a ai biyayya ga iyaye ba shine idan suka zo da abin da ya kunshi saba ma Allah to a nan wajen ba za a ai biyayya a gare su ba to kuma wannan shine umarni na farko wanda ya ambata masa wanda Luqman al-Hakim ya ambata masa kun ga yayi daidai da abin da yake cikin wato suratul Isra na ka'idodi da addinin musulunci yazo da shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana to wajen cewar wajen cewar falat wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa da su kai mu'ashara da su kai mu'amala da su da abin da yake kyakkyawa wato a cikin rayuwar duniya wannan haƙƙi ne na iyaye ko ba musulmi bane za ka ɗauki nauyinsu za ka ciyar da su za ka kula da su Asma'u binta Abi Bakr as-Siddiq tazo tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadimat alayya wa hiya raghiba afa asiluha yace sili ummi yace mahaifiyata tazo wato a lokacin sulhun tsakanin bayan an yi sulhun Hudaybiya tazo daga Makka wa hiya mushrikatun raghiba alhali ita mushrika ce amma kuma tana da bukata tana bukatar in taimaka mata sai tace na wato na sadar da taimako zuwa gare ta sai ce sili ummaki ki sadar da zumuncin mahaifiyarki wato ki sadar da ita da abin da take bukata daga yanayi malamai suka bayyana wannan ka'idar cewa haƙƙin iyaye na wato wasahibhuma fi dunya ma'rufa kamar yanda za a fahimta a cikin wannan ayar ai kaga su ne suka saka kai shirka su ne suke neman kai shirka domin su mushrikai ne amma duk da haka sai Allah ya ce a kyautata zamantake a zauna tare da su bil ma'ruf da abin da yake sananne wato abu wanda yake nagartacce a cikin shari'a tare da cewa su mushrikai ne saboda haka wannan shirkar da suke yi da kafirci bai hana a kyautata musu ba ba za ka ce tunda ku mushrikai ne ba ni ba ku har abada sai ba kai ba su a wajen da'a ba kai ba su a wajen bin addini to shi yasa sai Allah ya karfafa wannan yace wattabi' sabila man anaba ilayhi kabi hanyar wato addinin wanda ya dawo ya koma zuwa gare ni shine wanda ya tsaya akan tafarkin tauhidi shi zaka bi wajen biyayya wanda in ka bi shi zai yana komawa ya zuwa ga Allah shi zaka bi to sannan Allah madaukakin sarki ya hakama ayar da cewa gare shi makoma take a wajen makoma zuwa ga Allah akwai hadisin Mu'adh da ina ga Ibn Kathir ne ya kawo shi yake cewa Mu'adh ya tashi a Yaman yayi huduba yace ni zakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa gare ku kan cewa ku ji tsoron Allah kuma ku sani makoma zuwa ga Allah ce zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta iqamatan la za'na fiha wa hayatan la mauta fiha zama wanda babu tashi babu danda za a ce za a yi bulaguro a cikin aljanna ko a cikin wuta za a tafi wata duniya iqamatan la za'na fiha wa hayatan la mauta fiha rayuwa babu mutuwa wannan wa'azi ne to shine ma'anar wannan aya sannan gare ni za ku koma tun da ku ga Allah za ku koma to dole ne ya zamanto shirin mutum ya je sadu da Allah to sannan Allah ta'ala ya ce
ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
نعم الله يتي الله يتي ينا حكاير أبن دا لقمان يتي متنسى يتي لقمان يتي يا بنية يا كيوانا الآن يا بنية وكما يا قراء الحب وكما يا بنية أجراء الثورة جمهور القراء يا كيوانا الآن إنها كفني شأن wato in taku mithqala habbatin idan wato abu ya ka idan kyakkyawa ko mummuna in ta kasance mithqala habba nauyin wato kwaya min khardalin ta komayya ce in ta kasance mai nauyin kwaya ta komayya ita ce mafi kaskancin kwaya wanda take aka santa a wajen Larabawa mafi kaskancin abu wanda yake ana iya ganinsa ko ana iya auna shi mai nauyi mafi karancin mafi kaskancin sa ita ce kwayar komayya to umma wannan ce fatakun fi sahara ta kasance wato a cikin babban dutse wato mafi mu wato wuri wanda yafi komai wato kuya shine cikin dutse a cikin wani katon dutse to shi zaka haka kace zaka ciro ta ƴan kankanuwar kwaya a can cikin dutse au fil samawati ko tana sammai au fil ardi ko a cikin kasa wato ko da a madaukakin makami ne ko kuma a mafi nisan kan wato kuri wato kuriyar rani a cikin kasa wannan kwaya in ta kasance anan ya ci bi hawa Allah zai zo da ita wato Allah zai halarto ta yi hisabi a kanta inna Allah latifun khabir Allah wato mai rintsin sani mai sani ne ga mafi rintsin abubuwa khabir kuma mai cikakken sani ne daga dukkan komai a dukkan komai wannan ayar wato ta tsoratarwa ce akan wato girman sanin Allah da kuma dukkan sanin Allah da cewa ba abin da yake kuya a gare shi domin muraqaba da shi abin da zai sanya ka ka san sifar Allah ka sanin sa abin da fa'idar sanin ka da sifar Allah ka sani shine ka zamanto mai wato mai muraqabar Allah ka san cewa babu abin da zai kuya a gare shi shine yake cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yara in baka kasance kana ganin sa ba to shi yana ganin ka ma'ana ka sani kar ka manta ka kiyaye cewa shi yana ganin ka kuma wannan nuni ne ga cewa komai kankantar kwaya ta kyakkyawan aiki ko ta mummunan aiki ko a ina take Allah zai zo da ita ba abin da yake kuya a gare shi saboda shi al-latif ne al-latif shine wanda sanin sa ya kewaye daga abin da yake yafi komai rintsi da siranta da kuya abin da yafi komai kuya Allah ya san shi abin da yafi komai kuya Allah ya san shi zancen zuci da kake wanda kai kanka ma kake inkarin a'a ai ba kai tunanin ba ya tsarsu a zuciyarka kana denial kana cewa a'a ai ba kai ba kana rudar kanka ka tuba amma a zuciyarka ta danzanta maka kan cewa za ka koma to Allah ya san wannan domin shi ne al-latif sannan kuma al-khabir mai cikakken sani da komai da komai ba abin da sani wanda yake zai bada labarin komai wato a ganin ana yi ne a wato a ganin wato a karkashin dubansa da jinsa da cikakken sanin sa to wannan sanin Allah kenan da sifofinsa sani wanda zai sanya ka ka kiyaye shi ka ji tsoron sa wannan shine fa'idar tauhidi wato ka san Allah ba a ce za a kidaya mata ga sifofin Allah kaza sifar Allah kaza sifar Allah kaza wannan ba shine zai baka sanin Allah ba uslubin alqur'ani da bada sanin Allah shine ya sanya sifofin Allah su zo a gare ka ka koye su ta hanyar za su ta hanyar da zaka tafirantu da wannan ilimin kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taqutu min waraqatin fi illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rutbin wa la yabitin illa fi kitabin mubin to irin waɗannan ayoyi sune wanda za su sa ka san ilimin Allah ilimin da zai zaburar da kai akan aiki ilimin da zai sanya ka zuciyarka ta zamanto kullum tana cikin radani akan Allah akan sha'anin Allah to wannan kamar yanda Allah ta'ala yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya'ti biha Allah zai zo da ita Allah zai zo da ita ma'ana zai zo da ita kowa da kowa ya gani sai dai abinda Allah ya nufin ya sitirce abinda Allah ya nufin ya maka sutura ya kira ka ya shaida da kai ba wai dan bai sani ba amma karama ce Allah yake ma waɗansu bayinsa cewa ba zai masa tere ba cewa ya aikata kaza sai dai Allah ya kusantar da shi ya ce rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza haka ne bawa ya ce haka ne ya Allah ya ce to ne maka sutura a duniya ba wanda ya sani to yau kuma zan gafarta maka Allah kai mana wannan baiwa to kuma kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa nad'ul mawazinal qisti li yawmil qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasib da mu sanya wato ma'aune na adalci a wannan rana inji Allah ga ranar alkiyama wa in kana mithqala habatin min khardal koda kuwa aikin kwatankwacin kwayar komayya kwaya ce ta komayya zamu zo da ita kuma mun isa a masu yin hisabi duk kuma wannan Allah ta'ala zai yi a rabin wuni amma wuni irin da na tashin alkiyama wuni irin da tashin alkiyama fi yawmin kana yaqdabuhu 50 alfasal Allah ka amintar da mu da ragin wannan rana to sannan bayan Allah ta'ala ya ambaci wannan wasiya ta Luqman wanda ta kunshi wato bayyana sifar Allah da zata wajabta muraqaba da shi sai kuma Allah yace Luqman yace ya bunayya aqimis sala ya kai dan dana aqimis sala ka tsayar da sallah wato dan ka kammala ma kanka ka samu kamalar kai to shine ka tsayar da sallah ita ce a'zamul a'mal aikin da yafi komai kuma ita ce imaduddin ita ce wato ginshiken addini wanda duk ya tsayar da ita ya tsayar da addini wanda bai tsayar da ita ba ya tozar da addini wanda duk ya tozar da sallah to fa huwa lima siwaha adiya sai ya tozar da dukkan sauran abubuwa yayi wasiya da wannan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace muru auladakum bis salati li sab'i wadribuhum alaiha li ashr ku umarci ƴaƴanku ku hore su da yin sallah in sun kai shekara 7 kuma ku doke su akan rashin yin sallah in sun kai shekara 10 sun kai shekara 7 sai sun cika 7 din sun shiga ta 8 ko ku sun cika 6 sun shiga ta 7 al aula sun cika 6 sun shiga ta 7 in kuma za a zahirin labdin yafi karfafa wannan wato libulubi 70 ga shikar ga kai su ga shekara 7 amma shekara 7 ana cewa mutum ya kai shekara 7 in ya shige ta 7 din shine ya cika 6 abinda duk zai biyo bayan 6 ta 7 ce yake shiga to daga lokacin ne ake umartar yara yawanci mu sai mu ce sai yaro ya kai shekara 7 lokacin da ya fara famfara sannan za a so mu cewa yayi sallah to zahiri mafi rinjaye yayin da ya cika 6 zai shiga ta 7 lokacin za a ce ya fara sallah to kun ga Luqman shi ma haka yake kuma a cikin wannan umarni kamar yadda Shehu Abdullahi yace Shehu Abdullahi dan Kodiyo radiyallahu anhu yace a cikin wannan akwai abin da yake nuni cewa ita sallah ibadatun qadimatun fi sa'iril umam ibada ce da dadda a cikin sauran al'ummomi ibada ce ne da dadda daga cikin abin da yake nuna da daddiyar ibada ce a kissar Annabi Ibrahim a kissar Sara matar Annabi Ibrahim tare da jabbirin sarki da ya kama ta sai ta ci ta alwala sai sallah raka'a biyu da aka kai shigar da ita wajenta kafin ya zo da ya mika hannunsa zai taba ta sai hannunsa ya shanye ya makale kamar sufurin sai ya koma ya sake yi ya kasa samun iko a kanta sai ya ce wannan shedani ya kuka kawo mu a tafi da ita sai ya bata kyautar hajara to kun ga ya nuna cewa sallah da daddiyar ibada ce to amma ka duba ka gani yanzu a cikin duk waɗanda suke an ba su littafi wace al'umma ce take sallah in ba al'ummar musulmi ba musulmi ne kawai suke Allahumma illa na ga ƴan orthodox a Ethiopia a masallacinsu suna sallah da za ka ga kamar ta musulmi ce har da ruku'u amma su wani irin ruku'u ne akan dandamali suke sai ai da baya sai ai ruku'u sakinar da ke cikin sallah kai in shiga ana sallah musamman ka duba yadda harami yake yanzu yadda harami yake cika din nan aka tsaya ana sallan nan sai ka san akwai sha'ani a cikin wannan al'amari ba za ka taba ganin irin wannan haiba irin wannan kwarjini na ibada da nutsuwa wanda kai ka san cewa nutsuwa ake kai ka ce mala'iku ne suke saukowa a lokacin irin sallan musulmi ba to babu al'umma da take wannan to kaga wannan ishara ne akan cewa shi kansa Luqman yana kan wannan ibada wanda take da daddar ibada ce babu kuma wanda Allah bai tsare ta ga wata al'umma ba sai ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'mur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawa al ma'ruf shine dukkan abin da yake sananne ne karbabbe wato hankali baya inkarinsa, fitra salima baka inkarinta, shari'a ma baka inkarinta, shine al-ma'ruf. Wanha 'anil munkar, ka hana munkari, kuma ka hana aikata munkari, abinda aka kishi, shari'a ta kishi, hankalin dan adam ma ya kishi, to ka hana shi. Wasbir 'ala ma asaba, kuma kai hakuri akan abinda ya same ka. Wannan kai umarni da kyakkyawa, kai hani ga mummuna, ga barin mummuna, dan ya zamanto ka kammala waninka. Idan ka kammala kanka da yin sallah, to kuma karka tsaya akan cewa ai kai shikenan ka sha, ka kyale, kana ganin abutaye suna wannan, kace a to ai kowa da addinin sa, kowa ya abin da ya ga dama. A'a, Allah ya tsora maka nauyin kan cewa wanda ka ga ba daidai ba ka dawo da shi kan daidai. Wasa take da barin wannan shine ya kawo mana abin da ya kawo mana a cikin al'umman mu. Sai ka ga samari suna kango, suna barna a cikin unguwa, suna shaye-shaye, suna fada ma gidajen mutane, suna fada ma ƴan matan mutane, suna fadi, suna abubuwa miyagu, amma kowa sai ya ce to ya za a yi, ba za a dauki wani mataki ba domin a hana su. To an bar amru bil ma'ruf, an bar nahyu anil munkar kenan. To kuma a cikin fadin Allah da yace annabi Rashi Luqman yace wasbir ala ma asabak, kai hakuri akan abin da zai same ka. Akwai ishara akan cewar wato idan dai kai umarni da umar da kyakkyawa, kai hani da mummuna, dole sai kai hakuri domin sanadiyar wannan akwai abin da zai iya samun ka na al'aza, cutarwa, ko wato da gabo ko a jikinka, ko a dukiyarka, ko a mutuncinka. Ai maka da duka, ko ai maka da zagi, ko ai maka da kwace kudinka, ko ai maka da aibatawa, ko ai maka ma ko da harara ne, ita kanta wannan cutarwa ce. To sai an cutar da kai, to dan haka sai ka tanadi hakuri. In za ka yi wa'azi sai ka tanadi hakuri. To waɗanda sun ce wannan wasbir ala ma asaba yana da alaƙa da amru bil ma'ruf ne da nahyu anil munkar, wa zahir yana da alaƙa hatta da sallah, domin ita kanta sallah sai ka yi hakuri akan abin da yake samun ka sanadiyar sallah. Dan in kana sallah, akwai abubuwa da za su same ka na tsangwama mai tsanani. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in, sallah wato mai girma ce sai ga masu tsoron Allah. Ka dawwama akan sallah sai ka yi hakuri akan abin da zai same ka na rashin na takura ma kanka kafin tukuna, hatta zamanto ita ce hanyar hutunka. Dan wanda duk ya samu kamala kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sallah hutu ce a gare shi. Yakan ce ariqna bis salati ya Bilal, ka sanya mu huta da sallah ya Bilal. To ban san yadda fassara za a dauke ta ba. In aka dauki wannan aka ce ka sanya mu huta da sallah, wadan sai su dauka wato ka hutar da mu daga yin sallah. Amma abin da yake nufi wato in Hausa ta yi daidai, ka sanya mu mu samu hutun mu a cikin yin sallah, shine arihna bis sala. Wato sallah ita ce take sanya shi hutu. Shi sa aka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi kiran sallah, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, sai ya zamanto kamar bai san mu ba, ba mu san shi ba, hankalinsa duk zai koma kan sallah. Amma mu fa ana sallah, ana kiran sallah, ana iqama, sai ka ga tukuna bar dai mu ga ai saura minti biyu a tada sallah, ai saura minti daya, ana ta cewa saura minti daya, amma har za ta yi wani abu ba sallar ba. To kaga shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ga inda aka ce yake. To wannan Allah ta'ala ya ce inna zalika, wannan abubuwa da aka ambata guda hudu din nan, tsayar da sallah, umarni da kyakkyawa, hani ga barin mummuna, yin hakuri akan abin da zai same ka, sanadiyar bin Allah da yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna, yana daga cikin manyan al'amura da Allah ya yi azama a kansu. Azmil umur, wato azamatun min azamati rabbina, kamar yadda ake cewa azamatul malik, wato decree ta sarki, wato yana daga cikin abubuwan da Allah ya yi decree din shi, wato babu sassauci a cikin sha'anin shi, shine wato azamatul umur, abubuwa da suke na azama an yanke su babu sassauci a ciki. Domin akasin wato al-azima shine ar-rukhsa, wanda aka yi sassauci a kanta, aka samu sauki da sassauci. To waɗannan al'amura al'amura ne wanda babu sassauci a cikin su, babu sassauci a cikin sallah, domin a kowane hali kake za ka yi sallah. In ba za ka iya a tsaye ba, ka yi a zaune. In ba za ka iya a zaune ba, ka yi a kwance. In ba za ka iya a kwance din ba, ko da ishara ne da idan ka kai, in dai kana da sauran hankalinka. To haka umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Sayyidina Umar an take shi, an zuba masa madara ta kwararo daga cikinsa, ya san tafiya zai yi. Ana shigowa ana dubiya a gare shi, wani ɗan saurayi ya shigo, da rigarsa tana jan kasa da ya juya sai ce ya kai dan samari ka daga tufarka ta daina jan kasa shi yafi tsoron Allah shi yafi takawa gare ka kuma shi yafi tsafta ga tufarka a cikin wannan halin sai da ya nahayu anil munkar saboda haka kaga shi ne su suka fahimci cewa wannan wato inna zalika min azmi al-umur to sannan Allah yace wala tusair haddaka linnas kada ka karkatar da kuncinka daga mutane wato kada ka dauke hanka kada ka dauke fuskarka dan girman kai ga mutane wato ka zo wuce ka ga mutane kawai sai ka daga kanka haka wai kai baka ma gansu ba baka san ma akwai mutane ba asalin as-sa'ar bil fat as-sa'ar wato wani irin cuta ne da yake samun raƙumi a wuyansa sai ya zamanto ba zai iya juya wuyan ba sai ya karkatar da wuyansa haka to shine ake kamanta halin mutumin da yazo dan girman kai in yana tafiya kawai ya dauke kansa bai ma gan ku ba kar ma ai masa sallama shi bai ma gan ku ba ba kwana ba mutane bane wato kada kai girman kai to wannan kuma sai aka shigo cikin al-akhlaq tabi'u bayan an yi maganar tauhidi da barin shirka da kula da haƙƙin bayin Allah aka kuma yi maganar ibada da take ayyukan ibada waɗanda suke daga cikin azamatul umur da sai kuma aka dawo daga cikin al'ada kyawawan dabi'u domin dukkan dabi'u na dan adam kyawawa addinai su suka zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni domin in cika kyawawan dabi'u turawa a yanzu suna magana kan cewa falsafa ita ce ta kawo kyawawan dabi'u ethics da morality abu ne wanda yake wato a majalin falsafa ne falsafa ita ce take nuna dabi'u kyawawa ne amma in ka tsaya ka duba dabi'un da addinin musulunci ya zo da su kyawawa ko kaɗan wato dabi'u abubuwan da masu malaman falsafa suke cewa kyawawan dabi'u ne ba su kama kafarsu ba ko kaɗan domin dabi'un da musulunci ya zo da su an haɗa su ne da tauhidi an hana su ne da sanin Allah ba an haɗa su ba ne da abinda hankali yake ganin kyawawa ne saboda shi hankali dukkan abinda yake shari'a ta zo da shi to hankali ya yi shaida a kan kyansa to amma akwai abubuwa wanda hankali bai hango shi ba shari'a ta zo da shi saboda haka in wanda duk ya taƙaita a kan hukuncin hankali to naƙisi ne taƙaitacce ne wanda ko ya tsaya ya sallama ma shari'a to shi ne zai ɗaukaka shi daga inda hankali ya ɗaukaka shi fiye da abinda hankali ya iya idrakinsa to wannan ayar ta nuna wato haramta yin hani akan yin girman kai wato kada ka wulakanta mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya gargadi akan girman kai sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah ni ina son wanke kayana ina son madaurin takalmina ya zama to kyakkyawa ina son kamata a cikin mutane ta zama to kyakkyawa to wannan girman kai ne sai ce Allah kyakkyawa ne yana son kyau saboda haka dan kayi shiga irin ta dan birni kayi riga da gora ranan da ne magana riga da gora wannan ba komai idan dai zuciyarka babu girman kai tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da kwasankwacin kwayar komayya ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba idan ka tsarkake zuciyarka daga jiji da kai da jin kai wani ne kai ka isa to ka aminta dan kawai zahirinka ya zamanto da kyakkyawar kama in dai wannan bai kai kai zuwa ga tukunatsinka mutane ba babu komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai da cewa batrul haqq wa ghamtun nas wato take gaskiya da kuma tozarta mutane da wulakanta mutane ka dauki mutane ba koman komai bane misalin girman kai shine mutum ya ga kan cewa shi ba zai iya zuwa sallaye sahu a cikin mutane a cikin jam'i ba saboda haka ba zai iya yin salla a cikin jam'i ba shi a gida zai kusa ana samun mutane masu wannan hatta a tarihin musulunci an samu mutane masu irin wannan ba za su zo sallar jam'i ba saboda ba zai yiwu su sahu ɗaya tare da mutane ko kuma ka gani mutane da dama suna wannan kuka gare mu da muka yi karatu a ƙasashen larabawa suna cewa wai dama larabawa haka suke ne in aka zo daidaita sahu wai dama addini bai ce a haɗa kafa da kafa bane ko kafada da kafada sun ga su in sun matsar da sahu sai a ture kafarsu in ma sun ɗora akan darduma sai a ture kafarsu a naɗe darduma to wannan shine ainihin girman kai, wannan shine ainihin girman kai, wato bakrul haq, wato ka dakile gaskiya, sai kai kunnan uwan shegu kamar yadda wasu suke faɗa da gaskiya. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, kada ka tafi a bayan ƙasa kana mai takama, kana wato mai jiji da kai, kana mai tafiya irin ta takama. Inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakur, Allah baya san dukkan mai yin takama, mai kuyala, alfakur, mai fariya akan mutane. Wataran wato wannan ita ce matifar sarakuna. Umar ibn Abdul Aziz, kamar yadda Ibn Kathir ya kawo kissarsa, Tawus ya ga Umar ibn Abdul Aziz yana tafiya yana takama a cikin tafiyarsa tun kafin ya zamanto khalifa, sai ya zungure shi a cikinsa, sai Tawus ya zungure shi a kwibinsa, ya ce laisa hadha sha'nu man fi batnihi khab, ya ce wannan ba shine sha'nun wanda a cikinsa akwai bayan gida ba, wanda ba shi da bayan gida shi ne zai wannan tafiyar, amma wanda ya san akwai bayan gida a can sa ai bai san shi ne wannan tafiyar. فقال له كالمعتذر اليه سي عمر بن عبد العزيز yace maka yana bayar da hanzari gare shi yace ya am yace ya baffana laqad duriba kullu udhun minni ala hadhihi al-mishya hatta ta'allamtuha yace duk wata gaba ta jikina sai da aka yi mata duka har sai da na koyi wannan tafiyar koya musu wannan tafiyar ake yaran mutanen fada su suke koya musu sai ina ai dan sarki ba tafiyar sa bace na yace duka aka rinka mata sai da ya koyi wannan tafiyar. To haka Banu Umayya aka ce haka suka kasance suna koya ma ƴaƴansu irin wannan tafiya, saboda wai mulki ba zai yi ba sai da wannan, mulki ba zai yi ba sai da wannan. To wannan ita ce ainihin bala'i. Gashi Allah yace inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dukkan mai yin wannan tafiyar Allah baya son. To sannan Allah ta'ala yace waghdud min sawt waqsid fi mashik, kai wato tsakatsaki, kai wato kai tafiya a cikin tafiyar ka, sai ta wasu sai ka zamanto tsakatsaki ba da sauri ba, ba kuma tafiya wanda take ta naƙaƙi ba, ba sauri irin na dabba ba, ba kuma tafiya wanda take kamar tururuwa ba, kamar ba za ka shiga gida ba, kamar ba za ka yi ba, kana tafiya da kyar wanda take nuna rauni, wanda take nuna rashin himma, wanda take nuna rashin sanin manufa, domin wanda yake ba shi da manufa sai za ka ga yana wannan tafiyar. Shi ko wanda yake sauri yana ganin wato ƙarfinsa shi ne zai ba shi, babu wato nutsuwa ta kan cewa wannan fa al'amari dukkansa a hannun Allah yake, saboda haka ya yi nutsuwa. Shi yasa Allah ya sifanta masu tafiya bayan Allah ar-Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, masu tafiya a nutse, wato da sauki da sassauci a bayan ƙasa. Waghdud min sautik, ka rintse wato kai ƙasa-ƙasa da sautinka, banda kurmutu da iface-iface, wanda yake ihu wanda yana nuna rashin sakina, kuma yana nuna dogaro ga kai, yana ganin ƙarfin maganarsa ita ce za ta sa a ji shi. Alhali ko wanda yake da rinjayen hankali ya san ba ainihin zahirin yanda ya yi ilka'in maganarsa ne zai sa a ji ba, abinda maganarsa ta kunsa na hikima da gaskiya da daidai shi zai sa a karɓa. To babu zancen ya ce zai rinka farmato yana hayaniya, ya faɗa in an karɓa fabiha wa ni'mat, in ba a karɓa ba ya huta. To kaga ya nuna masa wannan kyakkyawan ladabi. Sannan Allah yace masa inna ankaral aswati da sautul hamir, sautin da yafi komai muni shine sautin jakai, wato jaki shine mai sauti wanda yake yafi komai muni. Wannan wato farkonsa furzarwa ne, ƙarshensa kuma shiɗewa shaƙa, domin baya babu sauti wanda ake ƙi irin sautin jaki. To kaza wa an kamanta wanda yake baya sassauta sautinsa, da cewa sautinsa kamar sautin jaki ne, wanda yake nuni akan haramcin wannan. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana mathalus sawt, babu da mummunan misali. Alladhi ya'udu fi qai'ihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi, babu da mummunan misali. wanda yake kyauta da zobe ya bayar ya dawo ya kwace kamar kare ne da yake yin amai sannan ya dawo ya lashe wannan aman nasa ya nuna saukaka murya da ƙarfi yana daga cikin abin da aka haramta tunda an kamanta shi da dabbobi to a cikin dabbobi akwai dabbobi wanda sautin su abin so ne waɗansu kuma sautin su abin ƙi ne kamar wannan najas amma na zakara shi kuma abin so ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abi Huraira yana cikin sahihain al-hadith yace idza sami'tum siyaha diga dika فصلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا إذا كنت جي شارة ذكرة تفروك الله صلى الله عليه وسلم دمية ملائكة إن كنت ذكرة يا شارة ملائكة يا جن معنى ملائكة يا جبتة يا جنش saurata annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah falalarsa me yasa za ku roki Allah falalarsa dan kaunar malaika yace amin dan daga yaji an yi addu'a ko abu ya kai malaika domin yana jin abinda hatta kake fada a zuciyarka Allah ya sallada shi yana ji zai yi ta amini zai ce amin to wannan shine albarkar zama wajen da salihai suke wajen da mutanen kirki suke majlisai na ilimi saboda in wurin ne mala'iku suke zuwa kamar yanda in ka ajiye zakara a gidanka dan ya rinka wannan charar ka rinka wannan addu'a maimakon ka ajiye kare ka ajiye jaki wanda shi sai in ya ga shaydan tukuna sannan zai yi kuka idan yace kuma idan kuka ji kukan jaki to ku nemi tsaron Allah domin daga shaydan domin ya ga shaytani ne in dai ka ji shi to shaydan ne yake neman tsarin Allah wato daga sharrin da zai biyo baya saboda kusan bayyana shaydan a nan wajen saboda shaydan Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattabi'uhu aduwwa makiyi ne a gare ku shaydan ku rike shi makiyi baka san ma ya halarto ba yayi maka sharri ballantana ka san ya halarto in ka san ya halarto to ka nemi tsarin Allah karka ce zaka dogara ga kanka shi shaydan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yana ganin ku ta inda ba ku ganin sa saboda ka babu zancen ka ce kai kai damarar yaki gare shi ba kamar Abu Huraira bane da ya ganshi yake kokawa da shi ya kayar da shi kai ba ka da wannan balantana ka ce kai kai shirin kokawa da shi ka je kai training irin naku ka ce za ka yi masa da wannan training din za ka yi maganin sa maganin shaytan kokawa da shi maganin sa at-ta'awudu billahi minash shaytan ka nemi tsarin Allah daga shaytan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun haka Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ubangiji na ina neman tsarin ka daga waswasin shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka daga su halarce ni to waɗannan su ne abubuwan da aka ambata na wasiyoyin da Luqman yayi na hikima ga ɗansa sauran malamai sun bibiyi abubuwan da suka zo na wasaya din Luqman daga ciki kamar al-Alusi a cikin tafsirinsa ya kawo su a Ruhul Ma'ani ya kawo su har sun kai 28 shi kuma Imam Ibn Ashur ya ƙara a kansu daga cikin wanda ya kawo akwai abinda Malik ya ambata lokaci ya tafi to in Allah ya kai mu inda sauran dama insha Allah mai ishara ga waɗansunsu wanda duk yawanci sun zo ne daga abinda sauran malaman tafsiri suka kawo musamman kuma abinda Malik rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin al-Muwatta da kuma a cikin al-Mustakhrajatasa za mu gani daga cikin fa'idodi kafin mu fara karatun gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نروك أنك مرسى لافهم وألاك باش لافهم akwai mahaifiyar dan uwan mu Marwan da kowace muke tare da shi a wannan majalisi ba ta da lafiya, jikinta ya tsananta, muna roƙonka Allah ka yaye mata, Allah ka kawo mata sauki daga gare ka. Allah dukkan waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a ga marasa lafiyar su, Allah ka ba su lafiya, mu ma Allah ka inganta mana lafiyar mu. Allah ka ba mu lafiya a jikunan mu, Allah ka ba mu lafiya a ganin mu, Allah ka ba mu lafiya a jin mu, Allah ka ba mu lafiya a tunanin mu, Allah ka inganta mana lafiyar mu. Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu, Allah kai mana muwafaka a cikin wannan wata da samun yanci daga azabarka. Allah ka sanya mu cikin yantattunka a wannan wata mai albarka. Allah abin da ya saura na kwanakin wannan wata, Allah ka sa mana ƙarin albarka a ciki. Rahmatuka ya arhamar rahimin. Kana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.